mana. What's that, guys? Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Y'all gotta wake up to go and get your cake up.
Good morning. Good morning. Good morning.
Jama'a na yi mafarki, from rags to riches, dan talaka ya zama sarki. Daga almajiri ya zamo attajiri, to ai ga zahiri na gano a majiki. Down to his knees he seek for his mama's blessings. The mama said your whole life is gonna be a lesson. Idan ka guje wa duk azalaman harka, sai ya baro karkara da bututu da jarka. Ya shigo birni a matsayin dan garuwa, jim kadan sai arzikinsa ta fara taruwa. Tanadinsa ta fara bin karfin damuwa, rantsuwa ya yi ya ce wa burinsa a rayuwa. Nan take Ubangiji ya daukaka shi, ya ci lafiya duk da dai an so a raunana shi. Shi ya karbe mulkin kasashen nesa da kurkusa, da muddin sarakuna suka ganshi sai su durkusa. Da na tashi sai na gani a gado, duk da dai kowa ya sani da ado. In sana'a na yashe kwata ne mai ruwanki, kuka kake domin ta ganka kana leburanci.
Good morning.
Nema baya kawo samu, ci gaba da sanya ku ka mutu da shan kamu. Maimakon ka ringa cewa Allah ba su ku samu, taro ka kira su ka ce dai ba daga namu. Giving up on your dream is not the way out. It's gonna hurt you when you see us get the payout. Erecting buildings on the most expensive layouts. I'm sure of it, I ain't even having a day doubt. Da asaba ka fara shan kunu ba siga, kwarai kuwa babu jin daɗi in ba zufa. Say mutashi mu nema da wuri. This is for my fellow hustlers with eye on the quickie.
Good morning.
Jama'a tashi lafiya, tashi waje dan fara kan kama ne da safi.
Good morning.
Ubangiji ya bada sa'a, ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba.
Good morning.
Jama'a tashi lafiya, tashi waje dan fara kan kama ne da safi.
Good morning.
Ubangiji ya bada sa'a, ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba.
Maza bakin aiki, to ga yuna na office, Mr. Maidawa, Maidala, Don G, Ogajo, J Black, Mookie, Manager, ga C-Man, ga A-Sub-Sub, PA, ga Amazon Cypress, wato EBG, na ga Sheku, my homies down at Questville, VIP, West Coast, and all the way. We on this together, you know what I'm saying? It's Beehive and beyond.